du'a sujudi tilawa idan an yi karatun qur'ani ana tilawa ana sujjada ko akwai wurare da mai risala ya kawo 11 da ake yin sujjada a cikin alqur'ani in an yi karatu in ana tilawa to wannan sujjada ta tilawa qur'ani kaga kana karanta qur'ani ko yau wata kila zaka zo karanta wurin sujjada ko gobe zaka karanta to ga addu'ar da annabi ya ce ayi a wannan wuri sajada wajhiya sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin nana aisha she ta ruwaito wannan riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sajada wajhiya lillazi khalaqahu kana cikin karatun qur'ani kazo daidai wurin sujada sai ka kafa goshinka a gar kana cewa fuskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta shine Allah wa shaqqa sam'ahu wa basarahu shi ya tsaga jinta shi ya tsaga ganinta ma'ana Allah shine ya yanki wurin da yayi kunne kuma shi ya yanki wurin da yayi idanu shi ya bada jin shi ya bada ganin bihaulihi wa quwwatihi bihaulihi da dabararsa dan Allah yana da dabara tabaraka wa ta'ala da kuma ainihin wato dukkan abin da zai bawa bawa kariya ya kautar da shi daga dukkan wata illa wa quwwatihi da kuma karfin sa in an ce quwwa ana nufin al-qudra wato iko da Allah yake da shi tabaraka wa ta'ala fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun ubangijin Allah sun yawaita shi fa kowa iya halitta wannan imamu tirmizi ya ruwaita wannan riwaya da imamu ahmad da imamu al-hakim kuma hadisi ne sahihi ingantacce daya kenan sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin sai kuma allahumma ktub li biha indaka ajra wa da' anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika dauda zan maimaita addu'ar da ake yi in an yi sujjada tilawa allahumma ktub li biha indaka ajra wa da' anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min 'abdika dauda abdullah ibn abbas shi ya ruwaito wannan daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mai sujjada yana cewa allahumma ktub li biha indaka ajra ya allah ka rubuta min lada dangane da wannan sujjada da nayi lada daga gare ka ka tabbatar min wannan sujjada din ya zama na samu ladanta dan duk wanda ya sujjada akwai lada mai yawa to ya allah ka tabbatar min da ladan wada'anni biha wizra ya allah ta albarkacin wannan sujjada ka kankare min wizra laifina kalmar wizran tana nufin zamban wada ana nufin da hutta anni ka yafe min ka shafe min ka share min biha wizran zunubina duk wani zunubi da nayi albarkacin wannan sujjada da nayi ta karatun qur'ani ya allah kai min afuwa ka yafe min waj'al hali indaka zukhra ya allah ka sa ta zamanto wani abun ajiya ne tanadi gare ni a ranar tashin alkiyama in nazo wajenka allahu akbar kamar da shi ya zama kanzi me kanzi taska kamar wani abu ne da aka aje ma account dinka bayan wani shekaru zaka je ka samu to ya allah wannan sujjada ina so in same ta cikin abubuwan da ka aje min so na taskar lada tabaraka wa ta'ala wa taqabbalaha minni ya allah ka karbi wannan addu'a daga gare ni kama taqabbaltaha min 'abdika dauda kamar yanda ka karba daga bawanka annabi dauda can inda Allah ce wa kharra raki'an wa anab, yanda ya fadi yana mai sujada, yana mai ruku'i, yana mai komawa ga Allah, kamar yadda Allah faɗa cikin suratul Sad, ya Allah ka karbe ta kamar yadda ka karba daga annabinka annabi Dawud, da ni ma ka karbi wannan sujada tawa. Jama'a, wannan ita ce addu'ar da ake ainihin wato yi idan an yi karatun Qur'ani. Ibnu Hazm Allah ya masa rahama yake cewa a cikin Al-Qur'ani akwai wurare guda 14. Malamai sun sabani, shi mai risala wuri 11 ya kawo, Ibnu Hazm ya ce akwai wurare guda 14 wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni, ko annabi ya bada umarni, sunna ta tabbata mutum in ya karanta Qur'ani zai sujjada. Karshen suratul A'rafi, sannan akwai cikin suratul Ra'd, sannan akwai cikin suratul Nahl, sannan kuma suratul Isra'i ita ce suratul Subhana kenan, da kuma suratul cikin Maryam, sannan cikin suratul Hajj a farko, sannan kuma sai Furqan, sai Namli, karshen Hajji yawa, akwai karshen Hajji kuma santa, sai kuma suratul Sajda, Alif Lam Mim Tanzil kenan, sai Sad da muka faɗa, sai Hamin, suratul Fussilat, sai kuma wan Najmi akwai a ciki, sannan kuma idza sama'un shaqqat, can inda Allah ce la yasjuduna a ƙarshe. So waɗannan su ne wuraren da Allah ya shimfiɗa duk akai alamar sujada, sujada ana so mutum yayi, sai kuma iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, ƙarshen ta ko yawa, ita ma ana yin sujada. To wasu malaman kuma sun ce guri 15 ne, kaga wasu sun ce 11, wasu sun ce 14, wasu sun ce kuma wuri 15 ne, suka ce saboda su cikin suratul Hajj wuri guda 2 ne, saboda hadisin Uqba ibn Amir ya tambaya annabi, ya ce ya Rasulullah, ya an fifita suratul Hajj da sujada guda 2? Annabi ya ce ya kware kuwa. Manzo Allah ya ce wa man lam yasjudhuma fala yaqrahuma, duk wanda ba zai sujada ba kai ya karanta, sallallahu alaihi wa sallam. Kaman dai yana zaburarwa ne dangane da yimi a karanta. Wannan shine dalilin da wasu daga cikin malaman fiqhu namu nan za ka ga tunda ba za a yi sujada ba, in ka zo sai a ce kaka karanta ayar, ko in ka karanta kafin kaza sai a ce ya isa, saboda ana ganin cewa baka da alwala, kuma ba sharadi bane sujada tilawa sai kana da alwala, ko baka da alwala za ka iya yin wannan ainihin sujada din. Duk da cewa wasu malamai sun shartanta a samu dai tsarki, kamar yadda aka shartanta samun tsarki in za a yi kai sallar nafila, kada mutum ya zama yana cikin najasa, sannan kuma ya sitirce al'aura, kuma an so a fuskanci alƙibla idan za a yi din. Sannan kuma dai mutum in zai yi ta, zai niyyar cewa zai yi sujada ne ta karatun Alƙur'ani, kamar yadda aka ruwaito daga Sayyidina Usman ibn Affan. Na'am, kabbara yi ana yi, Allahu akbar za ka yi, da ɗagowa kuma duk shi ma dai za ka yi, ya zo a cikin riwaya ana yi. Duk da cewa Imam Shawkani ya faɗa cikin Nailul Awtar, ya ce duk hadisan da suka zo da suke magana akan yin sujada ta tilawa, ba wani hadisin da ya zo ya ce dole sai ka yi alwala. So waɗanda malaman da suke shartantawa in za ka yi sujada tilawa sai an yi alwala, to hadisan dai ba su ce sai an yi alwala ba. Kawai musulmi inda yana cikin tsarki ya halatta ya yi wannan ainihin wato sujada ɗin. Tsarkin tufa ya wadatar, tsarkin wuri ya wadatar. Shi kuma fuskantar alƙibla, idan ka samu dama yana da kyau ka fuskanci alƙibla. Haka suturci al'aura ma in an samu dama ya halatta, yana da kyau mutum ya suturci al'aura ɗin. Wannan duk abin so ne kamar yadda malamai suka faɗa. Tayyib, ɗan uwana, waɗannan su ne addu'o'in da aka zo aka ruwaito mana dangane da abin da ake karantawa idan an yi me, idan an yi sujada ta tilawa Qur'ani.